أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الجمعة أكو دواتن جلد shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 3 da watan 7 shekara ta 2022 miladi zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine as-sunan na imamu abi daud rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabut tahara zamu tashi babi na 193 babun fil janibi yadkhulul masjid babun dake bayanin mai janaba ya shiga masallaci kahin muhara abinda zan mi tunatarwa shine tsarin mu na cikin bakan sulittahin guda uku da suka mu saura sahih al-bukhari da sunan abi daud da sunan darimi hiddida shi kariya ma zai tunda muqaddima kan muke bukata cikin shi wannan guda ukun shi zan mu dauki rana daya mu rika yin su mu taho mu yi la asar anan gurin mu yi su guda uku dukkan su muka yi su illa iyaka wajen aika cikin majmu'o'i in aka aika sahih al-bukhari asabar sunan abi daud ladi sunan ad-darimi muka dauki wannan kenan zawwaq ita sai zamana zawwa dai ce yake littafin kuma mu yi su guda ukun su sai mu yi wannan tsari dan saboda saukake zuwa da zawwaq in yi zamana akai haka sai zamana an ribaci lokacin kuma ba a ba mutane wahala zuwa da zawwa ba kuma daga sati mai zawwa kawai ranar da na gani tahi gyarawa juma'a in tana gyara kowa juma'a in ta gyara kowa ra juma'a kawai me yasa dan saboda litahi ha uku ne zan mi yawan ambata sallallahu alaihi wasallam kenan ya kasance mana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a to mafificin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ra juma'a kuma juma'a ko bulaguro nake ita ce mafi karancin yin bulaguro a cikin juma'a yana da wahala in ba wanda ya zamana tilas ba kuma makarantu a cikin gari wanda suke makarantu masu karantarwa ne makarantu ra juma'a babu karatu juma'a dai ta hida cewa in kowa ta mushi daidai kun yi muwafaka kowa yi muwafaka akan juma'a to ni ma ita nahi faddalawa kenan kawu sati mai zawwa a juma'a tsarin zan muhara juma'a zan muhara shi kuma duk wanda ya san ya sa kanshi ya san cewa wajibi ne tilas ne kan mutun ya dauke shi da tasahulanci tilas ne in naga yana yi ne zan mutahi in naga ana tasahulanci kawu hudda shi nake shiga harkar gaba na har zuwa lokacin komawa karatu wanda ba haka ake fata ba ba a fatan hakan kin ta kasance ai kokari a rika halarta ran litinin imtihani ma suke ran litinin suna imtihani kenan kawu sati mai zawwa zan muhara wannan tsarin rana tau kawu su uku zan mi haka nan zan mutai cikin tsarin ba kansu duka illa iyaka can karshe zan mu dauki wata guda wanda ina kyautar zamban nan babe na 193 babun fil janubi yadkhulul masjid baban dake bayanin mai janaba ya shiga masallaci al-imam abu daud yake cewa a hadisi na 229 haddathana musaddad haddathana abdul wahid ibn ziyad qala haddathana aflat ibn khalifa qala haddathatni jasara binti dijaja qala take cewa sami'tu aisha nan gurin sunan yayi kama da dijaja annabi san bai kane tabdul asma'ir ruwa ba sai kira ta da dajaja ita kuma dijaja take jasaratu binti dijaja take cewa sami'tu aisha taqulu naji aisha tana cewa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wa wujuhu biyutu ashabihi sha'ratun fil masjid huskokin duko hakko hada kun masallaci wannan sahabban shi suna kallon wajen wannan masallaci faqala sai yake cewa wajihu hazihi albiyuti an almasjid ku huskantar da wannan dakunan gidajen ku game da masallaci summa dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam kenan hadisin da ya gabata a bukhari da annabi yake cewa dukkan kohohi a rihe su banda ta abubakar shine yake magana yace walam yasna al qaum shay'an raja'a an yanzila fihim rukhsa mutanen sai suka ki aikata suna kaunar a samu wata rukhsa ta zo ba dan taurin kai ga umarnin annabi ba fa kharaja ilaihim ba'd sai annabi ya huto bayan haka nan fa qala sai yace wajihu hazihi albiyut anil masajid malil masjid huska ku juya wannan huskokin wannan gidajen naku gami da masallaci fa inni la uhillu almasjida li ha'idin wala junub dan ni ban halitta ba masallaci ga mai haira ko mai janaba ma'ana kowa wanda yana so ya kasance daki gidan shi daga kofar shi kawai masallaci zai shiga kofar shi kawai akwai mutane masu dama wanda hakanan ne suke da to annabi alaihi salatu wassalam ya hana su suka yi tunanin cewa za a samu rangwame annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto da ya kara gaya musu har ya gaya musu dalilin da yasa yace su juya su dan in suna gama wani wata mai haira za ta huto ta biyo ta masallaci wata wani mai janaba zai huto ya biyo ta masallaci yace musu wannan kuma bai halitta ba kala abu daud yake cewa huwa fulaitul amiri marwayti fulait shine fulaitul amiri hadisin da shi aka kafa dalili akan haramcin shigan masallaci ga mai janaba da mai haira sai dai ana fassara su ne akan cewa su zamana a ciki ba su bi su wuce ba amma wucewar su bi su wuce ba su zamana a ciki ba wannan kuma an yi rangwame a gare shi ba haram bane sai in an ji tsoron cewa at-talawuth jinin zai zuba ya bata masallaci dalilin akan wannan shine fadar Allah madaukin sarki ya ayyuhal ladzina amanu ya kunna ku ba da gaskiya la taqrabu salata kada ku kusanci wannan sallah nan gurin Allah madaukin la taqrabu amakinas sala kada ku kusanci guraren sallah ba sallah ita kanta ba wa antum sukara ku kuna mai har sai kun san abin da kuke fada mahallin sha'ir sai Allah ya ce wala junuban haka nan mai janaba shi ma kada ya shiga masallaci sai yayi istisna yace illa abiri sabilin sai dan wucewa kenan kaga an wucewa ce Allah aya kirar ta yi nuni akan cewa babu lahi a wuce shi yasa al-hafiz ibn kasir a tafsirin shi ya rawato daga ibn abi hatim da sanadi zuwa ga ibn abbas yace wala junuban illa abiri sabilin yace la tadkhulul masjid wa antum junuban illa abiri sabilin kar ku shiga masallaci kuna da janaba sai in wucewa ce mutun zai yi tamurru bihi marran wala tajlis ibn abbas yace ka wuce wucewa kar ka zamana wannan babu lahi haka aka rawaito daga Abdullah dan Mas'ud da Anas da Abi Ubaida da Sa'id ibn Musayyab da Dahak da Ata da Mujahid da Masruq da Ibrahim an-Nakhai da Zaid ibn Aslam da Abi Malik da Amr ibn Dinar da Hakam ibn Utba da Ikrama da Hasan al-Basri da Yahya ibn Sa'id al-Ansari da Ibn Shihab da Qatada kwatankwacin wannan magana duka suka fada yace wucewa kuma shine mahallu salati gurin sallah ma'ana la taqrabu amakinas salah ko mahallu salah shine masallaci ko masallaci Allah yake ne kenan dan wucewa babu lahiya wuce amma zama ne ta shiga ta zamana ko shiga ya zamana an hana mishi babe na 194 babun fil junubi yusalli bil qaumi wa huwa nasin babun dake bayanin mutun yayi sallah ga mutane da janaba kuma ya mance shi da janaba ya mance hadisi na 230 حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن زياد الاعلم عن الحسن عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاه الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يا شيغا صلاه الصبح فاوما بيديه سي مسنوني ده هنونسو ام مكانكم كو تسيا ا غورنكو ثم جاء سنن سي النبي يقوم ورعسو يقدرو كانشي ينا دغو ده روا فصلى بهم يي مس صلاه ينن منتاوا ني يچوا ينا ده جنبا هاكا شيغا صلاه يا كوما يجي يي وانكا يتاو حديث هنا 231 حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمى نعم wannan عثمان ko dan uwan ibnu abi shayba سلمى تبي اسناده ومعنى ده سندين شي ده معنى شي حماد بن سلمى وقال في اوله اما شي a farkon shi sai yace fakabbar annabi sai da yakabbara وقال في اخره a karshen shi yace falan ma kada salata yayin da ya gama sallah qala sai yace inna ma ana basharun ni ho mutun ne wa inni kuntu junuban ni janaba gare ni ma'ana na manta Abu Dawud yake cewa rawahu az-Zuhri an Abi Salma an Abi Huraira falamma qama fi musallahu wa intazarnahu an yukabbir muka dubi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara in sarafa sai ya tahiye shi summa qala sannan sai yace kama antum ku tsaya kamar yadda kuke nan Abu Dawud yana nuna mana cewa akwai ta mas'ala da mun yi ta magana ta akan Bukhari cikin sahihul Bukhari cewa sai da yayi kabbara ne annabi ya tuna ko kuma ya kusa yayi kabbara ne gashi farkon hadisin ya ce sai da yayi kabbara gashi kuma Abu Dawud ya ce ta hanyar Zuhri zuwa Abu Huraira ya ce bai yayi kabbara ba mana jiran shi yayi kabbara sai ya ce ku saurara ko wannan hukunci kuma za a dauka a karkashin magana Ayuba ya rawaito shi daga Ibn Awn da Hisham daga Muhammad Muhammad ibn Sirin mursalan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kace fakabara summa aw ma yayi kabara sannan yayi nuni da hannun shi ila alqaum zuwa ga mutane anijilu su cewa ku zamana fa zahaba faqtasala yaji yayi wanka wa kazalika rawahu Malik haka Malik ya rawaito shi daga Isma'il ibn Abi Hakim an Ada'u ibn Yasar daga Ada'u ibn Yasar inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fi musalla annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara a gurin sallar shi ga ruwayan malik kenan cewa sai da yayi kabbara shi yasa malik ya kafa hukunci wannan mas'ala ta fiqhu a karkashin wannan cewa mai habu mun gani cikin littafin mu na fiqhu cewa mai habu zai huta yana cikin sallar yaje ya komo yayi kaza yayi kaza duka a cikin wannan hadisin ne idan an dauke shi akan cewa annabi sai da yayi kabbara kenan yana cikin sallah ne ya huta kuma yayi wanka kuma ya komo ya ta hukume ci gaba da sallah kala Abu Dawud yake cewa kazalika haddathanahu Muslim bin Ibrahim kala haddathana Aban an Yahya ibn Rabi ibn Muhammad anan nabi so annahu kabbara cewa annabi yayi kabbara na 232 haddathana Amr bin Usman ko Usman al-Himasi kala haddathana Muhammad bin Harb kala haddathana Zubaydi ha wa haddathana Ayyash ibn al-Azraq qala akhbarana ibn Wahab an Yunus ha kina ha tahawil habiyu a cikin nan wa haddathana Makhlad ibn Khalid haddathana Ibrahim ibn Khalid imam masjid San'a shugaban masallacin San'a ne qala yake cewa haddathana Rabbah ya Bamul Abari amma Amr daga Ma'mar ha da ha tahawil ta uku wa haddathana Muhammad ibn al-Fadl qala haddathana al-Walid an al-Auza'i kulluhum an az-Zuhri dukkan su wannan da ya kawo daga Zuhuri daga Abi Salma daga Abi Huraira kala yake cewa uqimatu sala an ta da sallah an yi iqama wa saffan nasu sufufa mutane sun yi sahu irin sahun su fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto hatta iza qama fi musalla kenan yake nuna liman kan yazo daga anji motsin shi yana zawwa ana iya ta da iqama daga yazo shi gani zai a ci gaba gashi shine suka yi nan gurin hatta iza qama sai fi maqami sai da annabi ya shiga gurin shi na liman zakar annahu lam yaktasil yatina cewa bai yi wanka ba fa qala linasu makanukum sai ya ce ma mutane ku tsaya a gurin ku ma'ana ilzumu makanukum ku lazumci guraren ku kamar yadda yake cewa bani salma diyarakum tuktabalakum asarukum ma'ana ilzumu diyarakum summa raja'a ila baitihi sannan sai ya koma zuwa ga gidan shi fa kharaja alaina sai annabi ya huto gare mu yan difu ra'suhu kan shi yana dugo da ruwa kadik ta sala yayi wanka wa nahnu sufufu mu kuma muna sahu yace wa haza labzu bin harb wannan lafazin bin harb ne wa qala ayyash yake fada fi hadisi cikin hadisin shi falam nazar qiyaman ba mu gushe a tsaye ba nan tazirhu muna sauraron annabi hatta kharaja alaina sai da ya huto wa kadik ta sala yayi wanka yace mai sharhi yace mu sani cewa cikin wannan hadisin na Abu Hurairah akwai fa'idodi cewa la yajibu ala man hitalama fil masjid fa arada al khuruj minhu an yatayamma cewa bai wajaba ba ga wanda yayi mahalki cikin masallaci yana son ya huta a ci sai yayi taimama in a cikin masallacin mahalkin ya same shi ba a ci sai yayi taimama ba Bukhari ya kulla babu akan cewa anna junubin ya kharuji kama huwa wala yatayammam ya huta kamar yadda yake ba zai yi taimama ba sai kawo wannan hadisin daga ciki akwai halaccin bambanci yin bambanci tsakanin iqama da ta da sallah an yi iqama da gin kabar harama a samu dan tsakani ba mai yawa ba dan suka ce kamar yadda cikin wannan ruwaya ta nuna daga Malik yake cewa Allah mushi rahama idan an samu nisa tsakanin iqama da wannan mai tsawo da kabar harama za a sake ta yace wannan kuma za a dauki maganar Malik akan wanda yayi babu uzuri an tada iqama kawai kuma liman ya shiga wani cinikin shi ko shiga wani dumin shi da wani kamar wannan ya nuna mai Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama da janaba har ya zo ya yi har zuwa sahaba ai can ma mun yi bayanin cewa so da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwana da yana yin wanka kuma yana yin saduwa kuma yake yin wanka har zuwa sahi sallar asuba ce min amin ha daga ciki jawazi intizarul ma'mumin maji al-imam kiyama daga ciki akwai cewa mamu idan za su jira liman illa rura ta samu su tsaya a tsayen wannan ba za a sana su ba ba za hadisin da yake cewa iza uqimatu salat fala taqumu hatta tarawni bi shahisu ba sannan mu sani cewa ruwaya Abubakar wadda take muttasila daga ruwayan Muhammad ibn Sirin da Ada'u ibn Yasar da Rabi'u ibn Muhammad mursala tana nuni akan cewa annabiya tahiyya shine bayan har ya shiga cikin sallah an yi kabbara. Haka ruwaya Abu Huraira wadda Ibn Majah ya hudo ta hanyar Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sauban daga Abi Huraira wanda Baihaqi ya hudo ta daga hanyar Waqi'u daga Usama ibn Zaid daga Abdullah ibn Zaid daga Abi Sauban daga Abi Huraira wadda take nuni akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiyya shi bayan kabbara kuma bayan har ya shiga sallah. Hadisin Abi Bakara wanda Ahmad da Ibn Hibban da Baihaqi cikin ma'arifa suka hudo wanda Hafiz yake cewa sahihi ne Ibn Hibban da Baihaqi sun inganta shi amma an yi sabani cikin irsalin shi da wasalin shi. Amma ruwaya Abu Huraira wanda Abu Dawud ya hudo da Bukhari da Muslim tana nuni kyarara akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahi ne bayan yayi tsaye a gurin sallar shi kafin yayi kabbara bai yi kabbara ba dan sabani ruwayoyi aka samu ruwa sabani ba karami ba akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam har bayan yayi kabbara ne an yayi kabbara ne aka fara aka ya fahimci wannan kuma ya hute tahiyya shi ko kuma ya shigo cikin sahun ne ya shiga yayi tsaye bai kai ga yin kabbara ba ya tuna kuma sai ya huta. Inna harkon ne kenan irin wannan kin ya halitta a ce an tara sallah kuma ya kabbara kuma ya ce musu ku tsaya a gurin kamar yadda dai kowanne aka dauka hukunci yana ginuwa akan shi. Ruwaya Abu Huraira ta ci karo da ruwayoyin da suka gabata. Hafiz cikin Fathul Bari yake cewa yana yiwa a gama hadisin akan cewa kabbara yayi kabbara ya shiga cikin sallar shi ma'ana qama fi maqamihi wa tahayya lil ihram yana nihin cewa ya shiga yayi niyyar kabbara ya so yayi kabbara sai suka abku maganganu da ga sunan wajen safaha nawa malami suna ta tattauna da Abu Bukhari mun yi bayani akan wannan mas'ala. Babu na 195 babun fi rajulu yajidu al-balla fi manamihi kenan wannan yake nuna mana cewa baban da yake hadisin nan cewa mamu idan liman yayi sallah da su a rolashi a bace ba tare da sun sani ba su sallar su tayi idan ya tuna ba wajibin shi bane ba sai ya zo ya ce musu ai sallar da muka yi da ku ban da arwala ko janaba gare ni shi da ya tuna shi ya sake abun shi amma su mamu matakar bai ba su labari ba sallar su tasha amma yana ba su labari shikenan kuma ya bata musu sallah dole sai sun saki ba hakkin shi bane kuma ya abun ga in sai ya ba su labari inda su sun yi akan hakikanin sanin su. Babun fi rajulu yajidu al-balla fi manamihi babun dake bayanin mutun yaji jika a cikin barcin shi. Hadisi na 233 haddathana Qutaybah ibn Sa'id haddathana Hammad ibn Khalid al-Khayyab madamki ne kale yake cewa haddathana Abdullah al-Umari an Ubaydullah an al-Qasim an Aisha kale take cewa su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye annabi mai tsira da amincin Allah an ar-rajul yajulu al-balala wa yadhkuru ihtilama mutun ne zai ji wata jika a jikin shi amma bai tuna ba cewa maholki yayi kala sai ce yaga tasil yayi wanka kawai ma'ana ya tashi daga barci yaji jika a jikin shi kuma bai tuna cewa yayi maholki yace yayi wanka kawai wa an-rajul yara annahu karhi talama wa la yajulu al-balala ko kuma ga mutunan da yana ganin cewa shi yayi maholki yana da tabbas yayi maholki amma kuma da ya tashi bai ji ba jika a tare da shi kala sai yake cewa la gusula alaihi babu wanka a gare shi. Faqalat ummu sulaim sai ummu sulaim take cewa al mar'atu tara zalik macca ma idan ta ga haka a alaiha gusulin shin za ta yi wanka ita ma in haka ya samu kala na'am sai annabi yace eh haka ne ita ma za ta yi inna man nisa'u shaqaiqur rijal mata ai yan uwan maza ne cikin sha'anin ibada duk abinda aka ce an shar'anta ma namiji macca ma an shar'anta mata sai in an bambance tsakanin su nan da yake cewa la gusula alaihi khatabi a cikin ma'alim sunan yake cewa zahirin hadisin yana wajabtar da wanka idan mutun ya ga jika a jikin shi ko da bai tabbatar ba cewa ba mani ne yana tashi nan da ya ga jika tana yiwa mazi ne ba mani bane amma dai aka ce yayi wanka. An rawaito wannan magana daga jama'a daga cikin tabi'ai da dama cikin su akwai Adha da Sha'bi da Nakhai. Ahmad yake cewa a ajabu ilayya an yaktasil ya hiburge ni yayi wanka ko da ma in ya shiga shakku bai san ba menene ne. Malamai masu yawa suna cewa wanka bai wajaba gare shi ba sai ya tabbatar da cewa mani ne ba mazi bane sun so mishi ne mustahabi ne yayi wankan in bai samu tabbas ba basu yi sabani ba cewa idan bai ga ruwa ba yana cikin maharki ko da bai ga komai bai tashi inda yana da tabbas in yayi maharki to wannan ba zai yi wanka ba saboda ba abin da ya fito daga gare shi shine sabanin halke da maharki da wannan da wanda yake maharki ne shi wanda yayi maharki idan bai ga mani ba zai yi wanka ba wanda kuma yayi sare da iyalin shi koda bai ga ruwa ba koda mani bai fito ba to wannan zai yi wanka a gari zai yi wanka dole ne shine sabanin su قلت الامام يكي تي اما ذهب اليه الجماعه اولى الاولى من ان مجرد رؤيه البلا في المنام يجب الاغتسال هو اوفق لحديث بحديث الباب abinda jama'an malamai suka tahi na harko cewa kawai mutun daga ya ga jika a jikin tuhashi yayi wanka wannan shi hida cewa da hadisin da muke tare da shi da hadisin ummu salama da bukhari da muslim sun huddo shi yake cewa lafazin izara atil ma idan ta ga ruwa hadisin khawla binti hakim take cewa laysa alaiha ghuslun hatta tanzil bazat tayi wanka ba sai ta yi inzali wannan hadisan dukkan su suna nuni akan cewa itibaru mujarrad wujudul mani sawa'u ana nura kawai da hudarwan mani duk daya ne a lokacin da zai huddo shi an ji sha'awa ko kuma bai san ba ma da lokacin huwashi ta tashi wannan shine magana ta gaskiya anan da yace inna man nisa'u shaqaiqur rijal maza ai yan uwan mata ne khaddabi yake cewa cikin shi akwai cikin fiqhu na wannan hadisi isbatul qiyas tabbatar da qiyasi sabanin yan zahiriya su ibnu hazm busu ganin qiyasi a cikin shari'a wa ilhaqi hukumun nazir bin nazir ana gama hukuncin aboki da abokin shi fa innal khidaba idza warada bi lafzil muzakkar dan zance idan yazo da lafazin maza kana khidaban lin nisa to shi ma daidai yake da mata ma ya shahe su wannan magana khaddabi ha mai rasuwa shekara 388 Allah mashi rahama ne harkon sharin sayyid bukhari yace illa mawadi al khusus allati qamat adillati at takhsis fiha sai guri wanda yake an bambance tsakanin maza da mata wannan kuma shari'a ta bambance su babu na 196 babul mar'ati tarama yara rajul baban dake bayanin mace zata ga abinda namiji ya gani hadisi na 234 haddathana ahmad ibn salih dan masar ne haddathana anbasa haddathana yunus an ibn shihab qala yake cewa qala urwa an aisha urwa yake cewa daga aisha anna ummu sulaim al ansariya cewa ummu sulaim mutumiyar madina wahiya ummu anas ma'aihiyar anas ibn malik ce qala take cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah inna allaha la yastahi min al haqq allah bai jinkumiya game da gaskiya ara'aita al mar'ata idza ra'at fil nawmi ba ni misali bai shin ba ni labari idan mace ta gani a cikin mahalki ma yara rajul abinda namiji yake gani a taktasulu amla shin zata yi wanka ko kuwa qala sai aisha take cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'am fal taktasil ijawazat al ma tayi wanka idan ta ji ruwa idan mani ya huto qalat aisha sai aisha take cewa akbartu alaiha sai na fuskanto da ita ummu salma uffil laki nace mata ina amhaninki allah waddanki wa hal tara zalikar mar'a shin mace tana ganin wannan fa aqbala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fuskanto ni fa qala sai yake cewa taribate mi nake ya aisha da maki ta talauce yake aisha kalma ce wanda ake fada ba ana nihin manhatta ba wa min aina yakunu shabahu ta ina ake samun kama idan mace bata yin mahalki mun ga hadisin sanal ula mun ga hadisin da yake nuna cewa ga yadda ake a sami yaro yayi kama da uwar shi ko da ƴan uwan uwar shi ko da ma'ayin shi ko da ƴan uwan ma'ayin shi dogon hadisi da mun karanta shi wannan hadisi al-Imam al-Baji Allah mashi rahama yake cewa cikin uffin kalma uffin ana hadinta da wajen kalma wajen goma da larabci yace al-muradu huna al-inkar abinda ake so anan gurin kawai inkari ne asalin al-uff ita ce kadauda farci idan ya tara kazamta ta nan ita ake cewa al-uff don ana nihin ma mutun wannan abun ga izajar da inkar ne a ce mishi uffin da yake cewa min aina yakunu shaba al-imam al-qurtubi Allah mashi rahama yake cewa inkaru aisha wa ummu salma inkarin aisha da ummu salma akan ummu sulaim Allah yarda da ita qadiyatu ihtilamin nisa qadiya ta yin mahalkin mace ya dullu ala qillati wuqu'i minan nisa yana nuni akan cewa karancin abkuwar mahalkin saduwa ga mace mata busu yawan mahalkin saduwa wa qalibun ibnu abdul bar yake cewa me yasa saboda inkari suka mata inda a ce abu ne watsatse sananne ba zai sama mata inkari ba ibnu abdul bar yake cewa fihi dalilun ala annahu laysa kullu nisa'i hatamin ya hatalimu dalili ne inji ibnu abdul bar akan cewa ba kowane mata bane suke yin ibnu abdul bar dan malikiya mai sharhin at-tamhid ya rasu 463 hijriya Allah mashi rahama yake cewa dalili ne akan cewa mata ba dukkan su ba suke yin mahwarki in ba haka ba da aisha da ummu salma ba zasu ma ummu salama inkari ba su ma kuma manya ne ba yara ba yace wa qad yujadu adamul ihtilam fi ba'd ar-rijal yace ana kamar yadda ana samu kadan rishin yin mahwarki na saduwa cikin wasu mazajen illa anna zalika fi nisa'i awjadu wa aksa sai dai wannan a wajen mata yahi yawa kuma yahi yawan samuwa wannan bayanin al-Imam Ibn Abdul Bar kenan wa qala Abu Daud Abu Daud yake cewa in uwa idan mutum ya kasance yana karatu na hadisi dukkan wasu masail na duniya da lahira zaka same su ilimi na duniya da lahira idan mutum yana karatun hadisi zai kasance ya same su babban shaida hadisin nan da muka muku bayani yanzu wannan masail ne wanda mutum bai san su ba baya san su ba in ba yana karatu tunda ba zuwa zai tattara matan bai tambaye su yace kuna mawalki ba hanyar da zai samu wannan in ba a karance ba in ya samu abun a karance kuma da sun kira sun so ba su isa su karyata ba abu ne wanda ka same shi akan tabbas babu shakku akan shi mun ga ta yadda ake samun kama yanzu a wannan abun akwai wani likitan da ya isa ya ba mutun shi babu wani likitan da zai san wannan abun kamar yadda annabi ya ga ma yahudawa ta hanyoyin da ake dalilin da ake daya yi kama da ma'aihin shi ko da ƴan uwan ma'aihin shi yayi kama da ko a samu namiji ko a samu mace kadiya dai wannan wadda ta gabata qala abu daud yake cewa kaza rawa zubaidi haka zubaidi ya rawato da uqail da yunus da ibnu akhi zuhuri daga zuhuri daga ibnu abil wazir daga malik daga zuhuri wa wafaqa zuhuri musafi al hajabi qala urwa urwa yake cewa daga aisha amma hisham ibn urwa afan qala yake cewa daga urwa daga zainab bint abi salma an ummi salma anna ummu sulaim kenan ya karo da zainab bint abi salma ja'at ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazo zuwa ga annabi mai tsira da amincin allah wanda yake bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisin ta hanye ta hanyoyi da dama daga hisham ibn urwa daga baban shi daga zainab bint ummi salma daga ummi salma daga ummu sulaim a cikin shi akwai muraja'a da ta abku tsakanin ummu salma da ummu sulaim a cikin ruwayar zuhuri daga urwa daga aisha ruwaya da ta gabata haka nan ruwayar musafi al-hajabi daga urwa daga aisha muraja'a ta abku tsakanin aisha da ummu sulaim dukkan su an hada tsammana wata ruwaya ta yi nunin cewa aisha ce tace ma ummu sulaim ina amfanin kiyaya mace take yin haka nan a wata ruwaya kuma ta nuna cewa ummu salma ce ta gaya ma ummu sulaim haka yace hada kai tsakanin ruwayoyin shine a rinja a gama tsakanin su a ce dukan ya faru wacce ta gaya mata wacce ta gaya mata ko kuma a rinja yadda daya akan daya amma muallif shine al-imamu abu daud Allah mashi rahama ya rinja yadda ruwayar zuhuri dan saboda a cikin mafi ruwayar ruwayoyi daga zuhuri tsakanin mutaba'a ta musafir hajabi daga zuhuri daga urwa da aisha amma qadi iyad ya cirato daga malaman hadisi yace sahihiyar magana kissan nan ta abku ne ga ummu salma ba aisha ba wannan yana nuni ya rinja yadda ruwayar hisham ibn urwa kuma shine zahirin aikin al-imam al-bukhari a sahihul bukhari haka ya rinja yar cewa kissan nan ta abku ne da ummu salma da ummu sulaim ba da aisha ba amma nawawi Allah mashi rahama a cikin sharhi muslim yake cewa yana yiwa ya kasance aisha da ummu salma dukkan su sun yi inkari ga ummu sulaim hafiz ibn hajar yace wannan hadi ne mai kyau da al-imam an-nawawi yayi kuma yace dole ne ma dan saboda ruwayoyin duka sun inganta babu ta yaddawa a cikin su kuma abin hankali zai dauka dan aisha da ummu salma yin duka matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam tana yiwa suna tare da annabi ummu sulaim tazo tayi wannan tambaye kuma kowanne ga ya mata wannan magana kuma kowa ya tashi tsakanin aisha da ummu salma zai hada haka nan kin hadisi babu na 97 babu miqdarul ma'i allazi yajzi bihi al-ghusl baban da ke bayanin daidai gurgurdan ruwan da ya wadata a yi wanka da shi wannan nafsin irin baban mun karanta shi a sahihul bukhari hadisi na 235 haddathana abdullah ibn mas'alama al-qanabi an malik an ibn shihab an urwa an aisha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn mas'alama wanda muka ga tarihin shi wancan zatin cewa da bai bada ilimi yayi mahalkin daga mahalkin nan da yayi tashi yake bada anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin allah kana yaktasilu min ina'in ya kasance yana wanka daga makayi guda wa huwa al-farq daidai gurgurdan farqi ne min al-janaba daga janaba al-farq wani makayi ne ma'auni ne wanda makayan nan da ma'auni dukan su zan mu karanta su a cikin al-makayil wal mawazin ash-shar'iyya satin can muka so allah bi qadar ta ba hannu fito da shi ma al-farq shine ibnu durayd allah mashi rahama yake cewa da iskanin shi da fatahin shi duka daya ne al-farq ko kuma al-farq yi ma raqin fataha ko darmi da jama'a da dama amma sun ce yi mata fataha shi yahi fasaha baji yace shine daidai amma ba kamar yadda ya hada bane yace lugabi dukkan su sun inganta kamar yadda ibnu tin yayi nuni da al-imam an-nawawi allah mashi rahama farq in zan mu ga daidai gurgurdan nawa ne qala abu daud abu daud yake cewa qala ma'amar ma'amar yake cewa ani zuhuri daga zuhuri fi hadhal hadisi qala take cewa kuntu aktasulu ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina in wahid na kasance ina wanka da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam daga makayi guda fihi qadrul farq daidai gurgurdan farqi gashi kun ga wasali sama muka ganshi qala abu daud yake cewa wa rawbun uyna na hau hadisi malik ibn uyna ya rawaito irin hadisin malik wannan duka mutaba'a ce abu daud yake ambata kuma in mun ga yana ambatar irin wannan hanyo hadisin yazo ta hanyoyi da yawa ne qala abu daud yake cewa sami'tu ahmad ibn hanbal naji al-imam ahmad ibn hanbal ya kuli yana cewa dan malamin shi ne al farqu sittatu ashara ridlan faraki shine ridli 16 wa sami'tuhu yaqulu naji yana cewa sa ibn abi zi'b 5 ardalin wa sulus tiya ta ibn abi zi'b ridli 5 ne da kuma sulusi qala sai yake cewa faman qala samaniyata ardal wane ne yake cewa ridli 8 ne qala laysa zalika bi mahfuz ma'ana al imam abu daud ne yake tambaya ahmad ibn hanbal yace mushi wannan cewa ridli 8 ne ba abun nan bane ba mahfuz bane mahfuz shine wannan kin muqabilin shaz an ce hadhal hadis mahfuz laysa bi mahfuz akazin shi shine shaz ga ma'ana shazi ne kawai wa samitu ahmad yaqul naji ahmad yana cewa man a'da fi sadaqatil fitri duk wanda ya bada a cikin zakatul fitr ya bada bi ridlan da ridli guda biyu haza 5 ardal yace ridli bi ridlin ya bada ridli namu shi kuma ridli ne guda biyar wa sulusa da sulusi bi bisa uku fagar au fa ya cika kila sai aka ce mishi asaihani saqil nau'in dabinan da ake ce ma saihani saqil mai kabuli ne qala sai yace asaihani adyab ay dabinu asaihani shi ya hidadi qala sai yake cewa la adri ban sani ba wannan magana ce ta al-imamu ahmad ha dalibin shi al-imamu abu daud yake tambaye shi kai da ce mishi ban sani ba kuma mu sani cewa daidai kamar yadda mun yi bayani a sahih al-bukhari cewa gurguyin wanka da ruwa daidai tiya kaza ko kuma tiya biyu ko kaza nan ya sha bambam da shan bambam kin jikin mutum annabi alayhi salatu wassalam mun san jikin shi ya tsaka tsakiya ne rab'a tambayar min al-qaum tsaka tsakiya ne mu yadda wani tiya ɗaya ta ishe shi ko sahani guda zai ishe shi wani kato sahani guda baya ishe shi ba wannan daidai gurgurdan girman jikin mutum ne mun yi cikakken bayani a can duk anan gashi ya yawaita shi saihani a cikin lisanul arab yake cewa saihani darbun min tamrul madina nau'i ne daga cikin nau'in dabinan madina babe na 198 babun fil ghusl min al janaba baban dake bayanin wanka na janaba hadisi na 236 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق حدثني سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم انهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابه سن امبتي الغسل وانكا نا جنابه ا وجن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم كي تيوا اما انا اماني فافيد على راسي ثلاثه انا قرار روا اكاي ناسو اوكو واشار بيديه كلتيهما سي النبي ينودي ده هنن شي غدا بي دكا yana hannun guda biyu kwalho haka ya zuba ya kwalho haka ya zuba har sai yayi so uku yake nuna musu hadisi na 237 haddathana muhammad ibn al-musanna qala haddathana abu asim an hanzalata an al-qasim an aisha qala rasul kana rasulullah sai zakta salamin al-janaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi wanka na janaba da abi shay'in min nahwil ilabi sai ya ce a kawo mushi wani abu daidai kamar kwaciya ta tatsa wannan hadisin aina muka ganshi babi guda bukhari ya kulla lamarin al-hilab fa akhadha bi kaffayhi sai ya ruko da tafufukan shi fa bada bi shiki ra'sihi al-ayman sai ya fara da tsagin kanshi na dama summa al-aisar sannan na hagu summa akhadha bi kaffayhi sannan ya dauki ruwa da tafukan shi guda biyu fa qala bihima ala ra'sihi sai ya aikata da su a bisa kanshi qala nan bi ma'ana fa'ala fa fa'ala bihima ala ra'sihi hadisi na 238 haddathana yaqub ibn ibrahim حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن سرقة قال حدثنا جمي بن أمير أحد بني تيم الله بن سألبا قال يكي دخلت مع أمي وخالتي ناشق دنيل ما أيهياتا دخالاتا الأوام ما أيهياتا معنا على عائشة غا عائشة فسألتهما إهداهما سيئت ايدغت فسألتها ايدغت كنس تتنبييتا كيف كنتم تصنعون عند الغسل يا كوكي أيكتا واجن وانكا فقالت عائشة سي عائشة تتشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وضوءه للصلاه النبي كسانچه ينا ارولا ايرن ارولا شي تصلى ثم يفيد على راسه ثلاث مرار سي قرارا مكان شي روا سو uku ونحن نفيد على رؤوسنا مو كما منا زباوا ابو ساكن مو خمسن منا زقرار روا حسو بيار اكن مو من اجل الدفر دان سبب ده كيسو ده yake kan mu wannan malamai suka ce a cikin shi akwai dalilin cewa mace ta kwarara ma kanta ruwa wajen wankan jaraba har so biyar idan za ta yi wanka sai dai hadisin da'ifi ne ya ci karo da hadisin ummu salma wanda zai zo babul mar'atu tufidu ala sha'riha inda al-ghusl da lafazin yakfika an tahsi ala ra'siki salasu hasayatin mimma guda uku rasin wadatar miki kenan wannan ya ci karo da hadisin wannan da'ifi ne cewa haita kwarara har so biyar kamar yadda malamai suka yi nuni zan mutar da shi حديث نا 239 حدثنا سليمان بن حرب الواهشي ها وحدثنا مسدد قال دكان سو غدا بي سكا باشي لباري ابو داود اخبرنا حماد ان هشام بن عروه ان ابيه ان عائشه قالت تكي cewa nan gurin albamu abu daud ya hudo hadisin nan da sanadi mai tsawo bi sanadin alim kawai sulaiman bin harb da musaddad dabaka daya ce mutun daya ne kenan sai hammad bi kenan hisham uku urwa ibn zubair hudu yana cikin khumasiyat in kuma an hisham baban wannan urwa ibn zubair daga aisha dukkan sa an dauke sa dabaka daya ce suna yana zabti ma cikin ruba'iyat yake cewa aisha tana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasalla min aljanaba annabi ya kasance idan zai yi wanka da janaba kala sulaiman yake cewa ya bada usai ya fara fayufurigu bi yaminihi sai zubo da hannun shi na dama ala shimalihi akan hagu mikin shi kala musaddad yake cewa gasala yadaihi wannan adalci ne na abu dauda ya rawaito hadisin daga sulaiman ibn harb da musaddad to musaddad yana da wani lafazin da shi ya fada sulaiman ibn harb bai fada ba shine bukhari imam abu daud yake cewa wa kala musaddad yake cewa gasala yadaihi subul ina musani wacewa ƴan uwa manya malaman na hadisi kutubu sita da sauransu malamai suka ce ulina li abi daud alhadisa kama ulina li daud alhadida an tausa sama al-imamu abu daud alhadisi kama yadda aka tausa sama daud annabu daud alqarhi annabu daud mun sani qarhi ya dauka mai da shi kamar yara da wasan laka haka yake mishi Allah ya hore mishi to haka abu daud da sauran malamai haka Allah ya abun gakin musu hadisi kan mutun ya mamakin cewa gashi wasu daga cikin magaba dukkan su ya gorori ne a yimma ne cikin sha'anin hadisi amma akwai wasu wanda sun yi huce a cikin dabakar su ma'ana sun yi huce a ciki wanda ba a kwatamta ga misali Imam al-Bukhari suna kwatamta Bukhari Abu Dawud ya mahi al-Imam Muslim wajen sina al-hadisiyya Bukhari kawai yake bi ma wajen sina al-hadisiyya al-Imam Abu Dawud Allah mishi rahama a cikin ashabul kutubus sita ma'ana sun mattafaka yace sannan suka yi ittifaki yace fa yagsil farjahu sannan sai ya wanke gaban shi wa qala musaddad yake cewa yufrigu ala shimalihi yana zubawa akan hagumkin shi wa rubbama kuntu anil farji yace so diyawa take cewa kanat anil farji tana alkunya game da farji summa yatawadda wudu ahli salah sannan sai yayi arwala irin arwala shi ta sallah summa yudkhil yadayhi sannan sai ya shigar da hannuwan shi a wata riwaya yudkhil yadahu fil ina cikin makayi fa yukhallilu sha'ruhu ya hetsi gashin kanshi ma'ana ya rika sa ruwa yana ma kanshi haka yana sarce shi yadda zai ratsa ko ina hatta izara aha sai ya gani annahu qara sabal bishar sai ya ga cewa ruwa ya samu hata kanshi albisharata hata aw an kalbishara ko kuma ya tsarkake hata jikin shi afraga ala ra'si salasan sai zuba ma kanshi ya kwarara ma kanshi ruwa so uku fa iza fadala fadlatan idan an sa fudla idan an samu saura ya ruwa yayi saura sabbaha alaihi sai zubo akan shi zubo wannan ruwan akan shi hadisi na 240 haddathana amr ibn ali al-bahili haddathana muhammad ibn adi haddathana sa'id an abi ma'shar an an-nakhai an al-aswad an aisha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaktasila min al-janaba annabi ya kasance idan yana nihin yin wanka ga janaba kenan ta fassara idza tasala cewa idan yayi wanka arada an yaktasila bada abi kafahi fagasalahuma sai ya fara da tafufukan shi sai ya wanke su summa gasala marafiga usannan sai wanke dukkan wani loko na cinye shi wa fada alaihi alma ya kwararuwa almarafiq shine almagabin kuma shine dukkan wani gurin da ya zama na tankwasa ne na dan adam da nan gurin da na kafa dukkan su yake cewa marafiq ko kuma magabin yace fa'iza ankahuma idan ya tsabtace su ahwa bihima ila ha'idin sai karkata da su zuwa ga katanga summa yastaqbilul wudu sannan sai ya fara arwalla wa yufidul ma'a ala ra'sihi kwararo ruwa a bisa kanshi mu sani cewa matanin wannan hadisin yana cikin takaice takaite wani akwai taqdimi akwai ta'khiri mai yiwa wasu ne daga cikin marawaita suka aikata wannan a cikin yadda aka ambato wankan janaba a cikin nan ba wai a jere bane kawai an ambato abubuwan da ake yi ne hadisin kuma da aka jero shi kuma yana can baya mun wuce shi hadisi na 241 dan wannan yadda muka fade shi in mutun yin shi zai yi haka ya zama ba wankan ba yadda ake yin shi bane haddathana al-hasan ibn shaukar haddathana hashim ibn urwat al-hamdani حدثنا الشعبي قال قال يكي cewa قالت عائشة عائشة tana cewa la in shi'tum idan kun so la uriyannakum asara idi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ha'id zan nuna muku gurbin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam a katanga haisu kana yaktasil min al janaba inda yake wankan shi na janaba ma'ana kullun tace idan ya wanke kazam tar da ke jikin shi sai buga hannun shi da katanga haka ya goge tace in kuna so yin gwada muku ma gurbin aban dakin karshen tabbas kenan حديثنا 242 حدثنا مسدد بن مسرحد اخبرنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن سالم مسدد شيني واندا من تبكارن تو سنان شي مسدد ابن مسرحد ابن ارنبل ابن وائل ازوا قرشي واندا ان كرنتو معان منيا daga cikin malaman hadisi yake cewa hazihi ruqyatu aqrab wannan kamar zakum min ruqiyya kuna mata ci jeni na saboda sunan yadda aka jero shi kamar abun nan daga Salim daga Quraib yake cewa akhbarana ibn Abbas an khalatihi Maimuna daga khalashi Maimuna qala take cewa wada'atul nabi sallallahu alaihi wasallam gusala na ajima annabi sallallahu alaihi wasallam abun wanka yaktasilu bihi wanda zai yi wanka da shi min aljanaba na janaba fa akfa al-ina'a sai karkato da makayi ala yadihi limna akan hannun shi na dama fa gasala ha ya wanke hannun nan marratayn aw salasan so bi ko so uku summa asaba asabba ala farji sannan ya kwararo da ruwa a gaban shi farjin shi bishimalihi fagasala farjahu bishimalihi ya wanke gaban shi da wannan kinshi da hagun kinshi summa darab biyadihi al-arda fagasala sannan ya buga hannun shi da kasa sai ya wanke summa tamadama sannan ya kurkure baki wasan shaka ya shako wa gasala wajahu yadayhi ya wanke huska shi da hannuwan shi summa sabba ala ra'sihi wa jasadi sannan ya kwararo da ruwa akan kanshi da sauran jikin shi summa tanaha nahiyatan sannan sai ya gusa a wannan guri dan gurin yayi tabo fa gasala rijlaihi sai annabi ya wanke kafahuwan shi wannan ne yake cewa summa tamadama wastan shaka al-hafiz ibn hajar yake cewa cikin shi akwai shar'antuwar kurkuran baki da shaka ruwa a cikin wankan janaba da shi malaman hanafiya suka tace cewa ma wajibi ne amma an yi biyo bayan su da raddi a gare su cewa mujarradin aiki bai nuni akan wajibci umarni shi yake nuni akan wajibci ba cewa annabi ya aikata ba dukkan wani abin da zai kasance idan aka ce annabi ya aikata kaza abin kawai ana dokan cewa sunna ne idan kuma ya nace akan shi kullun yana yin shi ba umarni bai gama shi ba da cewa ku yi yana nuni akan cewa sunna ce muakkada sunna ce mai karhi bai nuni akan wajibci dan saboda laysa al-amru huna kazalika ba ai samu wani dalilin da ke nuna cewa wajibi ne malamai sun yi sabani wajen kurkuran baki da shaka ruwa cikin wanka da arwala shin su wajibi ne ko sunna ne Tirmizi al-Imam Tirmizi a cikin Al-Jami' insha Allah mushi rahama yake cewa malamai sun yi sabani game da wanda ya bar kurkuran baki da shaka ruwa wasu jama'a cikin su suka ce idan mutun ya bar su cikin arwala har yayi sallah ya sake ta sun gani cewa a cikin janaba ma kuma da arwala duka ɗaya ne wannan magana inji Tirmizi ita ce magana Ibn Abi Layla da Abdullah ibn Mubarak da Ahmad da Ishaqa Ahmad yake cewa shaka ruwa yayi karhi game da kurkure baki jama'a da yawa daga cikin malamai kuma suka ce zai wanke cikin wankan janaba ne yammance kurkuran baki da shaka ruwa amma arwala ba zai wanke ta ba wannan ita ce magana Sufyanu Sauri da wasu daga cikin malaman Kufa wasu jama'a suka ce ba zai sake arwala ba haka nan ba zai sake janaba ba dan saboda sunna ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane wanda ya bar su ba zai bata janaba shi wannan ita ce maganar Malik da al-Imam Shafi'i maganar da wannan nassin shine al-Imam Tirmidhi ya kawo cikin wannan littafin shi take cewa fa na wartuhul mindila sai na dauko wannan nabba annabi kyalle na bashi falam ya akhuzuhu bi amshayshi ba waje ala yan fudul ma'a al jasadihi sai annabi ya fara yana kakkabe ruwa daga jikin shi fa zakartu zalika li ibrahim sai na ga ya ma ibrahim nan ibrahim annaka'ini faqala sai ce kanu la yarawna bil mindil ba asan malamai suna ganin kyalle babu lahi tare da shi dan kai wankan janaba ko kin yi wankan haila wanke in ka gama ka shahi jikinka da tsumma dan annabi ya ce bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nihin cewa ba a yi bane yace babu lahi gami da shafa shahi walakin kanu yakrahuna al'ada sai dai suna kin ya kasance mutun ya maida shi al'ada din in yi wankan janaba sai ya wannan da kyalle قال أبو داود يكي تيوى قال مسدد مسدد يكي تيوى قلت لي عبد الله بن داود نتيما عبد الله بن داود كانوا يكرهون للعادة سنكسن جسنا كين شدن على العادة فقال إيتي هكذا هكا يفعدا ولكن وجدت في كتابي هكذا هكا نسامو أبو انتكي للتاهينة بزن يكالي وبزن يلجيب يتي مساني تيوى معلمي سني ساباني أكان التنشيف التنشيف شيني shahi jiki da ruwa ba da tsumma ko kyalle ko wani sarbeci bayan ka gama wanka wanka na ibada ba wankan jin sanhi ba wasu malamai suka ce makaruhi ne suka kawo hujja da hadisin nan da muke tare da shi amma wasu da hujja a cikin wannan dan saboda yana yiwa ihtimal kamar yadda malaman usuli suke cewa annasu idza taraqahu al-ihtimalu saqada minhu al-istidlal nasi idan ihtimali ya abku cikin shi to kafa dalili da shi bata taso ba kamar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an kawo mushi kyalle ya kino amsar shi yace kuma yada ya sharci jikin shi mai yiwa karan kan shi ne bai san wannan abu ba dan shari'a ba tana yiwa ko wani dalili ko jikin shi ko wani abu da kai dalilin dai da yasa tana yiwa duk in tana yiwa ta shigo cikin nasi to baka da hujja kace a ciki ka dauki ka fahimci kaza a kalkashin sai an samu nassin da ihtimal babu ihtimala tare da shi ake kawo hujja da shi yace fa yajuzu an yakuna adamu al-akhdh li amrin akhar muta'alliqun bi karahati at-tanshif yace tana yiwa la ya ta'allaq tana yiwa annabi da yake amsa saboda wani lamari ne daban ba dan saboda sarce wannan sarcewar bata yi ba yace tana yiwa ya kasance ta'allaqu bil khirqa mai yiwa irin kyallan ne da aka kawo mishi bai mishi ba ko kuma tana yiwa annabi gaugawa yake bai da lokacin da zai tsaya ya sa kyalle ko kuma wani abu dai makamancin wannan to tunda haka ta yiwu bazan mai hujja da shi ba kan karhancin abu da hadisin Anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam laikuni masahu wajhahu bil mindil ba'dal wudu bai sharci huska shi da kyalle bayan ya gama arwalla Abubakar da Umar da Ali da Ibn Mas'ud duk su aikatawa Ibn Shahin cikin An-Nasikh wal Mansukh Yahudu yake cewa cikin shi akwai Sa'id ibn Maisara al-Basri Bukhari yace munkarul hadis munkarin hadisi ne Ibn Hibban yace yana rawaito hadisan ƙarya ma'ana wannan hadisin da ke cewa annabi idan ya wannan arwalla bai shahi jikin shi da kyalle haka nan Abubakar haka nan Umar shine ake magana ba wai hadisin na Abu Dauda ba yace koda ya inganta ba hani bane annabi yayi cewa bayyayi ne abinda ke cikin shi karshe kawai shine wannan Anas bai gani ba kuma wannan ba da labari ne gami da rishin ganin shi bai nuna cewa an hana wasu sun taya akan halaccin yin hakan kin bayan arwalla da bayan wanka sun yi hujja da hadisin Salman al-Farisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a faqallaba jubbata sufin sai juya wata rigar shi ta sufi wanda tana kan shi ya wanke huske shahi huska shi da ita wanda Ibn Majah ya huddo shi sanadin shi hasan ne wannan hadisin kuma yana yiwa a rike shi a matsayin hujja cikin halaccin at-tanshif sarce jiki da kyalle bayan wanka ko bayan arwalla balle ma in an gama shi da ruwayar da ta zo a cikin wannan babin Hasan ibn Ali da Anas da Usman da Sauri suka tahi akan wannan magana kamar yadda al-Imam Shawkani ya fada Allah mushi rahama حدثنا الحسين بن علي الخراساني اخبرنا ابن ابي فديك ان ابن ابي ذئب عن شعبه ان ابن عباس cewa dan Abbas kana idza tasala ya kasance idan zai wanka min aljanaba na janaba yi furgu biye da hilyuma na sai zubo da ruwa akan hannun shi na dama ala da hilyu sura akan hannun shi na hagu saba amirara haso bakwai summa yagsilu farjahu sannan ya wanke gaban shi fa nasiya maratan kama afaraga wani lokaci sai yamman ta so nawa ya zubo fa sa'alani sai tambaye ni kama afaragtu so nawa na zuba ruwa fa qultu la adri sai yace ban sani ba fa qala sai yake cewa la umma laka bakka da uwa wama yamnauka an tadri ni hana ka ka sani wannan laraba suna fadin kalman nan dan manhar abinda take kumsa ba summa yatawadda wudu'ahu lis-salah sannan sai arwalla irin arwallar shi ta sallah summa yufidu ala jildihi al-ma sannan ya kwararar da ruwa akan fatar shi summa yaqulu sannan sai yace haka zakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatatahhar haka annabi mai tsira da amincin Allah ya kasance yana yin tsarki al-imamu dibi Allah mashi rahama mai sharhin mishkat yake cewa bakka da uwa ko bakka da uba mafi yawanci ana ambata shi ne a cikin kalmar da ake ambata a cikin yabo ne ma kalma ce ta yabo ma'ana shi la kafi laka ghayra nafsi kai ke ma kanka ba ba ka dogara da uwarka ko ummanka ba haka suke nihi kama a jarumta ce ma a yabo mutum a ce la umma laka ko la abba laka ma'ana ba wani wanda yake tsayin maka akan sha'aninka kai kake wadatar ma kanka ba ci ma zamana bane mai dogara da uban shi ko da uwar shi waye an ana ambata shi yace wajen kuma abun mamaki idan mutum ya baka mamaki ko kuma kana kokarin tunkuɗe wani abun aibu tare da shi wannan sai ya kasance ta wannan huskan ne ya ambace shi yace annabi haka yake yin tsarki yana nuni zahirin wannan hadisin annabi yana wanke gaban shi so bakwai mu nura da kyau mu rika sa wannan nura sosai a cikin hadisi gashi so bakwai yace a cikin hadisin babu kuma wanda ya kawo akan cewa inda wuciya muka yi ban tunanin wani zai tsaye da ne ya ce ya kuma so bakwai bayan kuma gashi a cikin hadisi sahihai muna da cewa so uku so bakwai ba yace wannan hadisin ya ci hadisi ne mai rauni ya ci karo da hadisin da suka zo cikin sahihi bukhari da sahihi muslim cewa ana wanke gabbai so uku munziri yace shu'ba shine abdullahi a cikin wannan hadisin kenan hadisin da'ifi ne dan saboda ya ambaci so bakwai haddathana qutaybah ibn sa'id akhbarana ayyub ibn jabir an abdullah ibn usam an abdullah ibn umar kanat salatu sallata kasance wal ghusl da wanka min al janaba daga janaba sab'a mirar so bakwai ake yi wa ghusl al bawl min al sab wanka kuma na wanke tuha shi ma in bawli ya taba sab'a mirar so bakwai ake yi falam yazal rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasalu ahat annabi bai gushe ba yana ta roƙon Allah ta ju ila salatu khamsan hayya aka sa sallah ta koma biyar wal ghusl min al janaba marra wankan janaba so daya wa ghusl al bawl marra wa ghusl al bawli wanke tuha bawli min sabin daga tuha shi ma marra so daya wannan kenan yana nihin ka canda ne da farko ake yi so bakwai annabi yake noman roƙon rangwame da sauki ga Allah hayya aka maido su so daya amma sheikh abdul haqq dahalawi babban malamin hadisi na ƙasar hindu Allah mushi rahama yake cewa yana cikin mu'asarai ma kusan malamai na zamani suna kusa ba su ce shekara ko wani dari da wani abu rasuwa dan malaman hindu Allah madaukin sarki ya sa manya-manyan malaman hadisai akwai su a cikin kasar hindu akwai mai sharhin abun nan sharhin sunan kin wannan sharhi wajen mujallada 50 kuma malami ne kusan zamani akwai wannan littafi shi ma ila'i sunan mujallad 22 shi ma wani malamin hindu ne yace zahirin shi wannan ya kasance ne a daren lailatul mi'raj mashahurin hadisi cikin hadisin mi'raji hadisin bukhari da muslim da wasunsu cewa sallah kadai ta samu wannan abdul wahhab shi irani ya kawo hadisi cikin hadisin ibnu umar a cikin littafin kashfur gumma an jami'ul umma har zuwa karshen hadisin yake cewa sallah so 50 aka maido ta biyar wanka har zuwa karshen dai abinda aka ambata annabi yana ta ambatar ragowa abdul haqq dahalawi malamin hindu yake cewa wanke tuha so ɗaya shine mazhabin Shafi'i da tasalisul ghusl kuma wankin so uku kuma mundubi ne mustahabbi ne haka wajen Abu Hanifa yi so uku cikin najasa wanda ba a ganin ta wajibi ne ma faqih Burhanuddin al-Marginani malamin mai ta'limi yake cewa daga cikin manyan malaman Hanafiya ne yake cewa najasa kashi biyu ce akwai wanda ake gani da wanda ba a gani wanda ake gani a wanke ta tsarkin ta kawai shine a wanke ta har a ga ba a ganin ta wanda ba a gani kuma a tsarke ta ai ta tsarkewa har ai zatan mai wankewa ya samu zatun tabbas cewa babu ya hudda wannan abun ya huta ita wannan ba ta da adadi an sa uku ne dan saboda shine mafi galibin abin da tsarki yake tabbata gare shi kamar yadda dai dogon bayani gashi nan sun yi na gaba haddathana nasar ibn ali akhbarana hadasi al haris ibn wajih akhbarana malik ibn dinar أن محمد بن سيرين أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة قال كشن كو نغاشي أكوي جنابة فقسل الشعر كوانكي غاشن كن كو أن كل بشر أكو سألك كي توفا أكو سألك كي واتجيكي وأن حديث ينا قالوا بليني غماتا وجم ونكن جنابة وجم ونكن هيرا دمك من تنشي سوزك هكوا قالوا بليني سبت غاشن سمي يو أني كما كو نغاشي قدات إيك الكشن شعر أكوي جنابة Abu Dawud yake cewa Haris ibn Wajih hadisuhu munkar wa huwa da'if hadisin shi munkari ne saboda haka hadisin da'ifi ne cewa karkashin kowane janaba gashi akwai janaba kenan wannan ya sun fita daga cikin zargi Al-Imam Al-Khattabi yake cewa zahirin wannan hadisin cewa ya wajabta wajibi ne a warware kitso idan za a yi wanka daga janaba dan saboda karkashin kowace wani gashi akwai janaba idan an dauki wannan hadisin akan wannan magana Ibrahim an-Nakhai ya tahi, amma jama'an malamai suka ce sadar da ruwa zuwa ga asalin gashi koda bai taba ga wannan kin baya wadatar ya a tabbatar dai mutun ya zuba ruwa ya shiga cikin gashin shi mace ruwa ya shiga cikin abun gainta ba sai ta warware kitsanta ba. Hadisin da'ifi ne kamar yadda al-Imam Abu Dawud shi da kanshi yayi bayani. Hadisi na ƙarshe na 245 haddathana Musa bin Isma'il akhbarana Hammad أخبرنا عطاء بن سائب عن زازان عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتيوا من ترك موضع شعر من جنابة دوان دي برغون غاشي دي وانكن جنابة لم يغسلها وان دي وانكي با فئل به كذا وكذا من النار زا مش عذاب كذا دا كذا توتا غاشي دي وانكن جنابة كبر رواب تبع با النبي ياتي أمك عذاب كذا دا كذا توتا. Kala Ali yake cewa famin thamma adaitu ra'asi, tunda ganan ne nake muka kulla adawa da kaina, famin thamma adaitu ra'asi, da ganan ne kaina zama abokin adawa ta. Sai dai fada hasso uku, wa kana yujzu sa'ruhu radiyallahu anhu, ya kasance kullun yana cikin aski gashin kanshi, bai ya barin shi gashi ya mushi yawa dan kai je wajen wankan janaba ya bar wani gashi ɗaya wannan bai same shi ba a mushi kaza da kaza na azaba. Munziri Allah mushi rahama, Al-Hafiz al-Munziri yace Ibn Majah ya huddo shi amma cikin sanadin shi akwai Ata' ibn Sa'ib. Mun gan shi gashi nan akhbarana Ata' ibn Sa'ib. Ata' ibn Sa'ib Abu Dauda ya inganta shi. Bukhari ya huddo hadisin shi guda daya wanda sai da ya gama shi da Abu Bishr dan bai yarda da ingancin shi ba. Yahya ibn Ma'in yake cewa ba a kawo hujja da hadisin shi, malamai da dama sun soke shi, a ƙarshen rayuwar shi ya surubce. Imam Ahmad yake cewa ya ji hadisi da jimawa a wajen shi yana matsayin lahiyar shilau, yace wanda ya ji hadisi a tare da shi lokacin yana can farko bai da matsala. Yace an yi kafa hujja akan wannan dalilin akan cewa jawazu halqur ra'si walau dawaman, ya halitta mutum ya dawama ga wanke aske gashin kanshi koda kullun ne, kuma yana nuni akan cewa aske gashin kai daga Ibn Umar Annabi alaihi salatu wassalam yana aske gashin kai na yara hatu wa taraka ba'd, kuma a bar bangare ne annabi ya hana. Anan zan mutakaita abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu ladan shi na kuskure, Allah mana gafara. Mun dan tsawaita saboda baban wankan janaba ne, muna so mu kawo ƙarshen shi. Annasi idza taraka wal ijtimal sadaqa saqata minhu al istidlal, annasu idza taraka wal ihtimal saqata minhu al-istidlal. Nan zan mu takaita wannan, bazan mu kawo hikaya ba kana sai darasi zuwa na gaba. Abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu ladan shi na kuskure, Allah ya mana gafara. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayka.